harkar mankan na Bajrangi Baijan ya samu ribar kuɗi da ya wuce rufi 200 a kasar Sin bayan da ya cika makonni biyu da sakar fim din a gidajen kallo a Sin. Masanin harkokin ciniki Tarhan Adash ya sanar da haka a shafinsa na Twitter ya rubuta cewa Bajrangi Baijan ya yi nuni mai kyau a sati na biyu a Sin. Ya kuma tsallake maki rufi 200 a sati na biyu. Ya kuma rubuta tarihin hikimar fim din a shafinsa na Twitter daga ranar Litinin zuwa yau Juma'a. Fim din Bajrangi Baijan ya samu jumlar kuɗi $31.9 million, wanda ya yi daidai da kuɗin Indiya rufi 201.71. Wannan fim wanda Kabirkan shi ne daraktansa ya yi muhimmanci a kasar Indiya. Fim din ya nuna tauraruwar wasa Kareena Kapoor Khan da Nawazuddin Siddiqui. Ya nuna labarin wata 'yar shekara 6 mai suna Muni, wata Harshali Malhotra da Bajrangi aka Salman Khan wanda yake bautawa Hanuman, ya ɗauki aniyar taimakawa wannan yarinyar sake haɗuwa da iyayenta a tsallaken iyakar Pakistan bayan sun rabu. Okay,